sake halika mun san labarin su kuto har da wanda aka so ka shiga duk kushin mai gushe wallahi zango muna bayan ka mu masoyan ka mun juwai kai wani fisa ciki ba shakka warware zancen mu gada komai dan zuciyar mu ta barin shakka komai daga Allah ne
ba zai wuce sharri ba
a ciki na sai da arka
sai wata rana masoyiya ce a gare ni wanda kuka shaida ta na gaunana wata rana fagen yin aiki sai ga waya fa ana ta kirana mai ana shara'a a kanin da ba ko ta gasha ana kai rana har Kaduna na ya dawa didan a bata min sunana wasu na cewa sun ganna ko ta bina ta na garana
kaji aikin ba sai ga
sai ku karo azama ba ku iya ganin karshe na masoya nan zambaru rabana yayyo sakawa
komai daga Allah ne
kaka ba zai wuce sharri ba
a ciki na sai da arka
ba zan fasi gane ba
wai menene zango
rayuwa cikin ta ne da
download music at housesongs.com